I'm not afraid to die. when no man man man.
Yeah. cause you got it cold. I know I gotta keep my daughter on go. Drop that ass to the floor. You ain't gotta deal with none of these niggas no more. Having the beans, is that okay? Is it okay if I call you my product, baby? I ain't no player, I just got a lot of faith. But let me tell you, I like you a lot, baby. I wanna start at the top and the bottom, baby. Now you wanna shoot with the red at the bottom, baby. You know I like when you ride at the top.
lo mhlaba ngicela nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizudali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizudali ngishade ngihlale naye
Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Preparing and initiating treble test. Treble test complete. Preparing and initiating vocals test. Vocals test complete. Preparing and initiating pan test. Pan test left. Pan test right. Pan test left. Right. Right. Left. Left. Right. Right. Left. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Pan test complete. Sound check now complete. All systems are ready.
What's up? surka kota po idi dai kita ke danke budi mu wang bega po kuleti man so bo ninyenze tizi se ngawa man ya push us move our move imali ni ngai ni kwa kona mapese mi bang funa nko bang ngi na ku fuck me budi dai kita ko ni mus ba wala o no ku man ke malomato has to wai munamu Kamutriwa buka bu, kaka kansla buku bala bul.
Ina ma in seba makumu.
Seba asis kusho mi him keep his tamata. Ibebi ngai bundu na gu, desha madala. Sesi kamonya go three pas kahubu. Mamu so juluga, pete garana. Osa na baga, no ahala.
Da 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 my Santa, 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 girl, on a
shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker,
shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a
shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker, shaker, man, a shaker,
shake up, 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 shake Me no go die for nash. Hold to the man, gotcha. Hook up a dealer, give a trolley and a cow. I said, but there's a time make a dust. Time make a shoot, time make a shoot. Time make a shoot, time make a shoot. I'm a child like a sirwa. I'm a child like a sirwa. I'm a child like a sirwa. Me no go die for me nash. Me no go die for me nash. Oh, don't man, got you. Hook up a dealer, give a trolley and a cow. I said, but there's a time make a dust. Time make a shoot, time make a shoot. Time make a shoot, time make a shoot. I'm a child like a sirwa. I'm a child like a sirwa.